ABY.
Amari ami ke janba, yabi jale to turba ba thamba.